بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدى صدواء ونن يمتش لجمعة دران أصبر يوم منا شابيو غوتا شدا وتا جمادة الآخرة bay hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya dace da 5 ga watan 12 miladiya 2025 cigaba da karatu mal littafin sunan abi dawud daga wannan masallacin miyati dake na unguwa unguwar bolari anan cikin garin gombe fadar jahar gombe muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya. Idan ba amanta ba, satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 101, hadisi na 390 daidai a ƙarshen kitabu tahara. Yau za mu tashi a farkon hadisi na 391 a kuma farkon kitabu sala. Na kwanan wata oke 14 ba sha na wannan ce 12 oke haka ne 14 ga watan 12 jazakumullahu khairan yau 14 ne ga watan 12 ay 14 ga watan oke December ne 5 ga wata oke watan arabiya yau sha na ne 14 haka ne ran laraba 12 ne lazu a hudu ban jima me na fada daidai na fada ko oke na'am to alhamdulillah 14 ne ga watan jumada al-akhira hijira 1447 zamu tashi a farkon kitabu salah insha Allah wannan shine kitab na biyu a cikin sunan na abi daud wanda kuma yau shine darasin mu na 57 a cikin wannan littafi mai albarka wabillahi at-tawfiq wa alayhi at-tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah malai yace kitabu salah قال المؤلف رحمه الله تعالى امام ابو داود السجستاني يجي كتاب الصلاه لكتاب الصلاه دام من ساعه اي كتاب سنه ا cikin كتاب اي ابواب وفي الابواب فصول وفي الفصول فوائد وتنبيهات اذا مالم يربط لتافي سي تي كتاب الكذا ا cikin كتاب الكذا سي تكاو بابين كذا بابين كذا بابين كذا kaga kitabu tahara sai da aka yi babi 143 a cikin kitabu tahara kawai to sannan a wajen malaman fiqhu idan suka yi babun kaza a cikin babin kuma sai a ce faslun fil kaza faslun fil kaza a cikin faslin kuma sai a yi tanbihat ko kuma a yi fawaid duk wannan salo ne na rubutu na malamai amma za ka samu littafa irin waɗannan kawai daga kitab sai kuma abawa to littafin sallah duk abin da zai zo cikin nan ya ta'allaqu bis salati abu ne dake da alaka da sallah abin da ke da alaka da sallah suna da yawa na ko ba magana bane to a takaice abin da nake so na ce mana sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci kamar yadda yake sananne a wurin dukkanin musulmi bayan kalimatu shahada ba ibada mai girma kamar sallah kuma ita ce ibada ta zahiri da take bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tunda ta kalimatu shahada ba ce da take a zuciya sallah ita ce ibada ta gabbai kuma na faɗa a wani huduban juma'a nake cewa babu wata ibada wacce ba aikowa akai aka kawo manzon Allah ba alaihi salatu wassalam sai a turo malaika jibril da wahayi a sauko da wata doka ko dokoki amma sallah ita tafi karfin a turo malaika jibril aka ce ka zo da kanka ka karba babu dan sako babu wani wasida babu dan tsake tsakanin annabi da ubangijin shi subhanahu wataala aka ce ka zo da kanka din ka karbi sallah yana daga cikin manyan mu'jizan manzon Allah alaihi salatu wasalam tafiya zuwa Isra'i da kuma Mi'raj al-Isra shine tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis al-Mi'raj daga Maqdis zuwa saman sama wannan kenan abu na biyu duk wata ibada da ake yi akan yi ta ne da wasu gabbai na jiki amma ita sallah da gabbai ake gaba daya babu ibadan da kake yinta da gabobinka gaba daya ke sallah duk abin da ke alaka da kai yana alaka da sallah a lokacin da kake ban gane ko kun gane ba kaga kalmatu shahada kusan ka furta ne da baki ka kudurta da zuciya ba ta da alaka da kafa ko hannu ko ido ko ba haka ba in ka dauki azumi yana alaka da wasu gabbai kawai sannan idan ka dauki aikin haji haka da samte hannaba da misali da dawafi wani zai ce ai dawafi da gangan jiki ake gaba daya amma cikin dawafi akwai abin da baya aiki daga ciki akwai harshen ka kana dawafi halarta kai magana a sallah ba haramun ne a dawafi kuma kana da daman kai magana kana dawafi kun gane abin da nake nufi to amma sallah da zuciyanka da gabanka gaba ɗaya kaf sallah suke a cikin sallah haramun ne kai magana haramun ne ka ci abinci ko ka sha abin sha sannan haramun ne ka waiga ka kalli wani wuri ko ka kalli sama balle ka kalli bayanka duk wannan sallah ita kadai take da wannan abu sannan kuma ita sallah a cikin ta ne aka tara rukunan musulunci guda biyar kaf suna cikin sallah arkanul islam al-khamsa malame suka ce duk suna cikin sallah na farko shine kalimatu shahada shine rukunin farko to a cikin sallah dole akwai kalimatu shahada tun gudun ta da ikama aka ne ko ba haka ba dole cikin ikama akwai kalimatu shahada na biyu shine sallah dama ita ake yi na uku a ce azumi a cikin sallah azumi ake tun daga farko har a gaba haramun ne ka ci abinci haramun ne ka sha abin sha duk abin da aka hana mai azumi an hana mai sallah hada kaji sannan suka ci abu na uku abu na hudu shine zakka suka ce ita zakka wani percentage ne na cikin kudinka ko dukiya kake badawa haka ne ko ba haka ba zakkan noma ne ko zakkan kudi ne ko zakkan menene ko na dabbobi ne percentage za a ce a cikin dabbobi kaza a bada kaza a cikin kudi a bada kaza a cikin kayan gona ma a bada kaza to ita kuma sallah zakka kake badawa na lokacin da Allah ya baka a cikin 24 hours sai ce kai zakkan awa daya ina fata an gane don in ka dauki sallan azhar da la'asar da magriba da isha da asuba salloli biyar in ka dauki kowanne minti 12 ne awa daya ne kuma ba a minti 12 ana sallah sai a fara zagin limamin ma to sai malamai suka ce to zakkan lokaci shi ake bayarwa a cikin sallah sai Allah ya ce awa 23 gaba ɗaya naka ne ka bashi aron awa daya sai suka ce abu na biyar aikin haji suka ce to a cikin aiki sallah akwai aikin haji saboda dole ka fuskanci Ka'aba to a zuciya zaka dauka gane a gaban ɗakin Ka'aba ina sallah an gane ko suka ce arkanul islam kaf sai Allah ya zuba su a cikin sallah duk wannan yana maka mai girman da sallah ke da shi sai yasa yake ce al'ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara abinda ke bambanta mu da su shine sallah wanda ya bar sallah kawai ya kafurta masama ahmad ibn hanbal kenan sannan ce inna bainar rajuli wa shirki wal kufri tarku as-salah abinda ke tsakanin mutun da shirka ko kafirci shine kawai bar sallah Allah ce fa in tabu wa aqamu salata fa khallu sabilahum fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din to wannan kadan ne daga cikin muqaddima na ainihin wannan ibada mai girma da zamu shiga muna fatan Allah ya mana jagora cikin abin da zamu karanta ya mana tawfiki ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma fahimtar daidai As-salatu tana da sharuɗa tana da arkan rukunai kenan, tana da wajibat, tana da sunnoni, tana da musahabbai. Al-Imam Ibn Hibban yace sunnonin sallah kawai sun kai 500. Inji Ibn Hibban 500 aram ma nawa kasadi ila aram ma yasa 50 10% kenan ko. To menene sharuɗan sallah? Sune al-muhim. Sharuɗan sallah guda nawa ne? Why is it again? Sharuɗan sallah. Malam Malam Sadiq, sharuɗan sallah guda nawa ne? Na'am? Guda tara, kawo su. Na'am. Na'am? Al-bulugh. Na'am. Tamiz shine bulugh. Na? Ina kana gaba kana baya, ka kawo su tartila. Suka ce sharuɗan sallah guda tara ne. Yanda suke a jere, in ka haddace su aka zai fi ma sauki. Na farko shine al-Islam. Al-Islam shine sharaɗin farko ya zama kai musulmi ne. Idan kai sallah baka musulunci, sallan ba tayi ba. Ina fata an gane. Ka san za ka ga ƴan siyasa, za ka ga ana sallan jana'iza ga wani sanata kirista a sahun gaba. Ko dipci gwamna na wani gari, muna yawan ganin shi a sahun gaba ya zo sallar jana'iza, kuma duk malaman gari sun kasa mishi magana saboda son zuciya. Wallahi ba daidai bane ba. Sun ɗauka yanda suke shiga coci su cire hula saboda gidadanci da rashin sanin addini, haka ya kamata ma a zo kuma ana sallah, wai irin duk ɗaya ne wai. Wannan wulaƙanta addini. Babu laifi, your excellency ka tsaya a gefe, za a yi sallah. Ka karrama mu ka zo. Amma wanda ba musulmi bane bai kamata shiga sahu, kuma har sahun gaba ba. Har sahun gaba. Bayan liman. Liman ba zai mishi magana ba, malamin da ke gun ba za, har da malamai ƴan zafi duk muna ganin su kuma. Zafin su din ba a gaban waɗannan bane ba. Kun gane abin da nake nufi? To ya kamata a gaya musu haramun ne a baro ni sanata kirista ko wani dipti gwamna ko gwamnan wani gari wanda ba musulmi ba ya shiga sahun sallah, haramun ne. Kai har ɗaurin aure an yi a masallacin Juma'a, sun zo sun shiga sahu an yi sallah da su. Ni na gani da idona. Gashi an saka live an nuna. Idan ma karɓan aure ke kawo su, ko kuma solidarity, abokinsu na aurar da ƴarsa ko wani a makamancin haka, a ba su wani wuri su zauna, in an gama sallah su shigo a ɗaura aure. Na? Ina magana alwala? Ai ba magana alwala yake ba. Ba musulunci ai ba alwala. Yanzu misali idan kai alwala, ka gane ko, kana yin alwala ka gama a matsayinka na musulmi, sai kai ridda ka fita a musulunci. To idan ka dawo sai ka sake alwalan dan ta ɓaci. To balle wanda ma ba musulmin ba. To sharaɗin farko na sharaɗin sallah shine al-Islam, musulunci. Suka ce na biyu shine al-aqlu, hankali. Mahaukaci babu ibada akan shi. Idan mahaukaci ibada ma ba ce ba, dole sai mai cikakken hankali, kuma insha Allah ya ɗauke mishi ibada shi wanda yake mahaukaci kenan. Abu na uku shine at-tamyiz. At-tamyiz shine al-bulugh, malam Sadiq, shine balaga. Duk yare ɗaya ne, duk wanda ka ɗauka ya yi. Na uku shine balaga. Bi ma'ana idan yaron da bai balaga bai ibada, ibadan ta yi amma ba dole bane akan shi. Sai abu na hudu shine raful hadas, ɗauke hadasi. Alhadas shine kullu ma yakhruju min ahli sabilai, duk abin da ke fita daga gabanka ko daga bayanka, abin da ke bata alwala. Abin da ke fita sai an saki alwala, ko sai an yi tsarki, ko sai an yi wankan janaba, duk ana kiran su da alhadas. To zama babu ɗaya daga cikin wannan, ko kayi tsarki, ko kayi alwala, ko kayi wankan janaba, ko kayi taimama. Sai abu na biyar shine izalatun najasati, kawar da najasa. A nan ne wasu suke rudewa, sai ce menene bambancin wannan da wancan? Sai ce shi alhadas yana alaka ne kadai da abin da ya fita daga gabanka ko daga baya. Shi kuma izalatun najasati, kawar da najasa, in ma a tufan da ke jikinka najasa ya taba, ko kuma wurin da za ka yi sallah, ko kuma najasan ya taba jikinka ne, kamar fitsari ya zuba a jikinka, dole ya zama ɗaya daga cikin waɗannan uku, babu ko ɗaya. jikinka babu najasa, kayan da ka sa babu najasa a jiki, haka wurin da zaka tsaya kai sallan babu najasa. Shine izalatun najasa ta abu na biyar kenan. Sai abu na shida malami suka ce shine ainihin sitrul awrati, dole ya zama ba tsirara kake ba, a matsayinka na namiji ya zanto abinda yake daga cibiyanka zuwa gwiwanka a rufe shi, shine ainihin abinda yake na wajibi. Duk da in ana maganar larura kenan, amma in babu larura haramun ne kai sallah ma kirjinka a waje. Annabi ya hana cikin hadisi, ina fata an gane, ana magana a babin larura al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa. Wannan shine abu na nawa? Na shida, sitrul awrati. Sai suka ce abu na bakwai shine ainihin dukhulul waqti, shigar lokaci. Dole sai lokaci ya shiga. In muka yi sallar asuba a yi sallar bata yi ba, dole mu jira alfijir ya fito. In muka yi magariba kan rana ta fadi, magariban bata yi ba. In muka yi azhar kafin rana ta yi zawali bata yi ba, dole sai lokaci ya shiga, koda da minti ɗaya ne. Sai abu na takwas suka ce istiqbalul qiblati, kallon alqibla. Kaga ba za su yi maka kallon Ka'aba ba, sai a ce maka alqibla, dan ba wanda zai kalli Ka'aba in ba wanda yake gabanta ba. Ina fata an gane, ka gane sauƙin musulunci. Kawai istiqbalul qibla, ka kalli ta inda Ka'aba take. Sai abu na tara shine an-niyyatu, shine niyya. To wannan in ka haddace su aka zaga step by step, daga wannan sai wannan, wani ba zai shiga gaban wani ba. Niyya ita ce ta ƙarshe, an zo za ta da iqama, kaga an yi niyya kenan. Niyya kuma shine mahallu al-qalb. Kawai lokacin da ka tsaya ka san sallar magriba za ka yi, shine niyya din. Ka san insha za ka yi, ka san asuba, ya zanto ka bambanta wannan sallar da wannan sallar. An fahimci waɗannan ababe? Wannan sani suna da muhimmanci kwarai da gaske. Za ka tambayi babban malami sharuɗin sallah ya fara kame kame, sai je ɗauko littafi, haddace waɗannan abubuwan ake. Wallahi sadiq, a haddace su kuma a jere. Zan tambaye ka wani sati. Malam yace babu fardis salati, babun da ke magana akan wajibcin sallah. Al-fardu da al-wajib abu ne guda ɗaya indal jamhur, a wajen jamhurin malamai, min al-malikiyya wa shafi'iyya wa al-hanabila. Abu Hanifa kadai ke bambanta wajibi da farilla, amma a wajen malikiyya da imamu shafi'i, dan shafi'iyya da Ahmad ibn Hanbal, da al-wajib da al-fardu duk abu guda ɗaya abinda yake wajibi. Me yasa Abu Hanifa ya bambanta farilla da wajibi? Wannan wani abu ne na usulul fiqh, mun karanta ku malam sadiq. To, jazakumullahu khairan. Babin da ke magana akan wajibcin sallah, kawai haka zaka fassara shi. Babu fardis salati, babin da ke magana akan wajibcin sallah. Da aka ce kitabu salati din nan, kaga kitab da as-salamu dabli wa mudafu ilayhi, kitabu mudafun, as-salati mudafun ilayhi majrurun bil idafa, alamatu jarrihi al-kasra. To jumla din gabaɗayan ta khabar ne, ina mubtada an shafi shi, shine ai hadha kitabu salati, shine ma'anar shi, wannan littafin sallah ne. Babu fardis salati. Qala hadathana Abdullah bin Maslama bin Qanabil Qanabi sika ashabu kutubus sita sun fidda hadisin shi in banda Ibn Majah, an malikin daga bujimin malami Malik dan Anas dan Malik dan Abi Amir al-Asbahi al-Madani, shine cikakken sunan shi, Maliku Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir ko Ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani, an ammihi daga babban shi, ya ruwaito ne daga wurin dan uwan baban shi, sunan shi Abu Suhail Ibn Malik, an abihi ya ruwaito daga baban shi, shine kakan Imam Malik kenan, shine Maliku bin Abi Amir al-Asbahi al-Madani, dan Malik sunan kakan shi aka sa mishi. To shi kakan Imam Malik yace annahu sami'a Talha ibn Ubaydillah, yace aji Talha dan Ubaydillah ya kulu yana cewa, wane ne Talha dan Ubaydillah? Ɗaya ne daga cikin sahabban nan guda goma yan aljanna, wanda tun daga duniya aka ba su certificate na shiga aljanna, amma fa ba ana nufin wa iyakan su kenan ba, sahabban da annabi ya ce wani dan aljanna ne wani ba su goman kade bane ba abin da sai ake kiran su da guda goma yan aljanna an ambace su ne a lokaci daya wani fil janna wani har guda goma tun daga kan Abubakar Siddiq amma akwai wadansu da a dai dai ku a cikin mata da maza akwai nana Khadija tana ciki nana Aisha tana ciki akwai wata mata ma baka a Madina wace ba kowa ba wani sahabi yace da ta wuce mu ce ga yar aljanna na in kana so ka kadan aljanna yace kalli imratun sauda wannan bakar mata ka san balarabe shi baki kaman kaskanci ne a gunshi ko to ga ta baka ce kuma yar aljanna ce sayyidina bilal shi ma yana ciki annabi yace naji tafiyan ka gidan aljanna lokacin da muka je ziyara alaihi salatu wassalam shugaba kenan to talatu dan ubaidillahi yana cikin yan aljanna guda goma nan sannan kuma yana cikin mutum takwas na farko a musulunci duk duniya su takwas ne musulmai yana ciki kuma shi wani abun mamaki game da shi shi Talha yace ya tafi kasan Iraki yace na je kasuwan Basra yace sai na ji wani malami daga cikin malaman Yahudawa ko Kiristoci yace rahibun fi sawma'atihi yace wani rahib a cikin ɗakin bautan shi yana cewa a tambaya min jama'an kasuwar nan hal jaa ahadun min al-haram ko min ahli haram akwai wani mutum daga cikin mutanen haram da yazo kasuwar nan in sun ce haram suna nufin makka akwai wani dan makka da yazo cin kasuwar nan sai shi sai ya ji fa qultu ana yace gani nan mu ne makka me ake bukata sai yace da shi hal kharaja ahmad ba'ak yace shin ahmad har yanzu bai fito ba bai bayyana ba sai ce man ahmad wai ahmad kuma shi bai san sunan nan ba saboda cikin injila ahmad aka kira da manzon Allah alaihi salatu wassalam sai ce da shi ahmad ibn abdullah ibn abdul muttalib daga nan sai gane muhammad yake nufi sai ce ka shi bai san wani labari game da shi ba sai ce da shi ai shine a wannan watan ya kamata ya bayyana inda shi wannan malamin kirista yace wannan shine watan da aka ce zai bayyana yace wa huwa akhirul anbiya kuma shine karshen annabawa sai yace da shi sannan zai bayyana ne a makka shi yasa nake neman dan makka ya tambaya dan muna cikin watan bayyanan shi yace duk da zai bar makkan kuma zai hijira ya koma wani gari mai yawan dabinai amma bai san wani gari bane ba yace da yaji wannan abin sai wani abu ya darsu a zuciyar shi sai ya bar cin kasuwa ya daura komai shi kawai sai makka yace fa kharajtu sari'an ila makka yace a guje koma makka bayan tsawon kwanaki ya shigo makka yace yana shigowa makka abin da ya fara tambaya hal min hadasin akwai wani sabon al'amari a makka da ya faru bayan bama nan taka ce da shi kware kuwa aka ce muhammadul aminu tanabba'a ai wannan muhammadun na amintaccen saurayin nan ya zama annabi yana ta bada la wai shi annabi ne sai ya tuna maganar da wancan mutum ya faɗa yace haza shahru khurujihi wannan ne watan fitowar shi ashe bayan ya tafi abun ya faru so kace muhammadul amin tanabba annabi muhammadu amintaccen nan ya zama annabi sai suka ce da shi ko abun mamaki fa daga cikin masu bin shahada ibnu abi quhafa hada abubakar as-siddiq da hankalin shi da komai wanda shi ma yana bin muhammadu yace yana jin wannan maganar sai shega a guje gidan abubakar as-siddiq yaje ya same shi yace ga labarin da yaji da gaske ne wa kana bin muhammadu ya zama annabi yace kware da gaske sai yace to kaji abin da ya faru da ni a kasan iraki ga abin da na joni babban fasto yana faɗa a take abubakar ya bashi kalmar shahada yace shigo mu tafi kawai jirgin annabi nuhu ya bayyana na asali ma to shi yasa abubakar as-siddiq na daga cikin karaman shi ya musulunta da manya-manyan sahabbai a cikin sahabbai ɗan aljanna guda goma shi da kaba hannun shi suka musulunta a ciki akwai Talha yace muka tashi muka tafi wurin annabi muka je sai abubakar ya bashi labari ai ga Talha ya je Iraki gashi labarin da yazo da shi yace fa sarra rasulullahi alaihi salatu wassalam yace sai ga annabi ya fara ya ji dadin wannan labarin bi ma na sa ya ƙara samun karfin gwiwa ga hatta malaman kiristoci na bada labarin cewa zai bayyana ya ƙara jin karfin gwiwa kenan Talha ibn Ubaidillah akwai labaru masu tsayi game da Talha babu lokaci yana cikin waɗanda annabi ya tura su aje a dubo Abu Sufyan kafin yakin Badar a gano ta ina zai bi sannan a yakin Uhud Abubakar as-Siddiq yake cewa in ana magana yakin Uhud to Talha gaba ɗaya shi muke barwa shi kadai ne yakin gaba ɗaya saboda me saboda bala'i yayi bala'i sahabbai sun gudu aka far annabi shi kadai sai Talha duk saran da za a kawo Talha ne zai kare shi ya bada rayuwar shi kara taba annabi ana aka yanke mishi yatsa an kawo za a sare fuskar annabi sai kai hannun shi sai aka yanke mishi alkhinsa duk wannan falala ne kaga duk suna aljanna to yanzu in ka ji duk irin wannan fa yaka samu nitsi nan ne yana ta sahabbai ba su kyauta ba kaga alamun tabewa kenan Allah ya kiyaye an Talha yace ya ji Talha dan Ubaydullahi kulu yana cewa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum ya zo wurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama min ahli najdin daga mutanen najd ina ne najdu shine a yanzu yanki ne a Saudi Arabia in ka dauki jahan kaman a irin su Unaiza irin su Buraida irin su Ha'il irin su Riyab duk suna cikin najd yanki ne ina fata an gane to Riyad a yanzu tana cikin yankin da ake cewa ta najd kesa malaman bid'a suke da kalmar tsohon najd ka san ma'anar tsohon najd asali inda kalmar ta samu suna suka ne ga ahlus sunna shine Muhammad ibn Abdul Wahhab shine tsohon najd asalin maganar kenan saboda yazo ya yi shirka da bid'a da kaza sai ake cewa tsohon najd dan mutumin najd ne kuma an yi manya-manyan sahabbai da suka fito daga wurin sannan an yi manya-manyan mawaka kai mawaka a tarihin duniya na larabci dole ya kira najd hatta shugaban yan tambele Umrul Qais shi ma daga wurin ya fito Khansa daga wurin ta fito Zuhair bin Abi Salma da Farazdak da Jariru dukkan su ƴan wannan yankin ne akwai kaka daga cikin sahabbai mazaje kenan duk ƴan wannan yankin ne to shi ma wannan mutumin ya zo min ahli najdin daga najd ya sunan wannan mutumin akwai sabani wasu malamai sun ce Dhamam bin Sa'lab sun ce kaza rajihin qauli shine ba a kiyaye hakikanin sunan shi ba da yazo shi sa'irar ra'si mutumin qauli ne idan suka ce sa'irar ra'si sunan al-arabi shine wanda yake kan shiga shi nan a watsi bici-bici alamun dan qauli kenan amma idan an birni ne zai taje kan zai gyara zai shafa mai da haka suke bambanta ba kauye da ainihin dan birni shine sa'irar ras ai sha'ruhu muntasirun gashin shi a tarwatse bai gyara gashin ya taje shi tunda suna da gashi da yawa yusma'u da wiyu sautihi ana jin karan sautin shi kalman da wiyu shine sautin da kake ji baka fahimtar me ake cewa shine ma'anar da wiyu ga kana jin ana magana amma ka kasa gane wani irin magana ake shine yusma'u da wiyu sautihi wala yafqahu ma yaqulu ba a fahimtar me yake cewa hatta dana har sai da ya matso ai kusa da annabi kenan alaihi salatu wassalam fa idha huwa yas'alu anil islam ashe yana tambaya ne dangane da musulunci da yana magana daga nesa ga muryan ana ji ba a san me yake cewa ba sai aka ce ya matso gaba zai zauna kusa da annabi alaihi salatu wassalam fa idha huwa yas'alu anil islam yana tambaya amin bayani dangane da musulunci ya rasulullahi kalli tafiyan da yafa daga riyad zuwa madina yafi kilomita 2 ba tafiyan jirgi ba ba tafiyan mota ba tafiya ne na wahala ga zafin rana ga sahara ga duwatsu duka saboda me anil islam ko annabi ya karar da shi dangane da musulunci yanzu kai ba za ka tashi ka je ko ina ba saboda ka san musulunci ya taso tun daga najd wa huwa yasalu anil islam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda 5 sune musulunci dare da yini salloli guda 5 fil yawmi wal laylati qala sai shi wannan mutumin ya ce hal alayya ghayruhunna shin bayan waɗannan salloli guda 5 fil yawmi wal layla akwai waɗansu akai na kuma bayan waɗannan guda biyar din hal alayya ghairuhunna akwai waɗansu kala annabi ce la babu wani sallah kuma illa an tattawwa sai dai fa in kayi nafila to anan sai malaman nahwu suka zara alƙalubun su na rubutu suka ce da aka ce illa an tattawwa sai dai fa in nafila me ake nufi suka ce domin ita illa harfun istisna ne imma zama munqati ko muttasil idan ta zama munqati sai zanto illa an tattawwa sai dai fa in nafila in kaga dama kai amma dai kuma ana so kai in ta zama muttasil kuma babu wani sallah na wajibi sai dai fa nafila in ka fara wajibi ne ka kadisa kun gane babbanci abu kafin ka fara din ba wajibi bane ba amma da kai kabbaran harama wajibi ka kadisa ita sallan nafila kenan dan malami suka ce haramun ne ka zo kai kabbara za ka yi nafila kai ka ce ka fasa ya zama kana wasa da Allah kenan subhanahu wataala to kafin ka fara nafilan ba wajibi bane ba amma suka ce da ka fara dole ka kadisa shine ma'anar illa an tattawwa sai dai fa in nafila mu dauki duka biyu sai dai fa in kaga dama kai nafila amma sallah na wajibi kan babu shi kala yace wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama siyama shahri ramadan annabi sai ambata mishi kuma azumin wata ramadan bayan an gama da maganar sallan farilla guda biyar an ce babu wani sallan wajibi sai na nafila wa zakara lahu sai annabi ya ambata mishi siyama shahri ramadan azumin wata ramadan kala sai yace hal alayya ghairuhu bayan ramadan kuma akwai wani azumi akai na wanda dole sai nayi kala la annabi ce babu illa an tattawwa sai dai fa in nafila zakai to idan muka dauki wannan illa an tattawwa muka bashi fassara irin na inda muke auren sallah ya zamu fassara shi anan ne sai malami suka ce azumin nafila ba wajibi bane ba amma da ka fara wajibi ne ka kadisa irin wancan nafilan kenan suka ce idan kuma har ka ajiye shi ba tare da wani larura ba to sai ka rama sabanin malamai ne na masu suka ce in har ka dauki azumin ka ka fito kawai ka zo ziyara wani gida ka ga farfe sun kaji suna hararan ka kana hararan rabanka da su kuma an fi shekara kace dole ne qara'i sai ka aje azumi suka ce babu laifi amma ana bin ka bashi karama suka ce saboda me suka ce ummu salama ta aje azumi annabi ya ce tarama nana aisha da nana hafsa sun dauki azumi suka je ziyara suka ga wani hadaddan abinci suka aje azumi suka dawo suka ba annabi labari yace to kurama ina fata an gane wasu malami suka ce a'a in ka dauka ababin girmama Allah da addini shine karka aje amma in ka ajiye babu zunubi amma ba wajibi bane karama musahabi ne suka ce saboda me suka ce annabi ya fita ya dawo gida babu abinci kuma lokacin hantsirana tayi sai ce fa inni idan sa'imun kawai zan ci gaba da azumi dama tun da ya fita sallar asuba bai dawo ba kuma bai ci komai ba da yazo gida ba abinci yace akan da zaman banza gwanda aikin kishiya ko tana zagin uwa hadisin mata kenan amma hadisin da'ifi ne bai inganta ba to shine sai suka ce abu na biyu wataran kuma ya fita ya dawo an kawo wani hadaddan abinci ga nama ga wane ne annabi ce kai an kwana biyu ba haduwa yace yau dai na tashi da azumi amma zan aji a kawo masa abincin ne yace sai suka ce to ai annabi bai ce zan rama ba kun gane maganar da kyau to ala ayi halin mashaban waɗanda suka tsaya suke tafi waɗanda suka ce in ka fara nafila azumi ne ko sallah ka kadisa shine ka girmama wannan ibada amma in wani dalili yasa ka yanke to karama din musahabi ne ba wajibi ba babu azumin wajibi in ba ramadana ba duk wani azumin wajibi a cikin musulunci wani abu ne shigo da shi asali babu shi azumin ka fara ba wajibi bane ba sai ka je ka jawo kanka ko ba haka ba to duk wani azumin da aka ce wajibi ne yanzu wani abu ne ya jawo shi amma asali babu shi kun fahimci abin da kyau azumin da yake na wajibi kada shine azumin ramadan kamar da annabi ya ce da shi illa an tatawwa qala sai shi talhatu yace wa dhakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama as-sadaqata annabi sai kuma laburta mishi to bayan azumin ramadana kuma fa akwai zakka akwai zakka shine gaba na uku qala sai yace fa hal alayya ghayruha bayan wannan zakkan na wajibi akwai wani sadaka na wajibi akai na qala la annabi ce babu illa an tatawwa sai dai fa in sadakan nafila zakai amma sadaka ta wajibi kan babu wani sadakan wajibi akan ka in ba zakkan dukiya ba ko zakkan abinci ko zakkan dabbobi to karkashin wannan malamai suka ce annabi ya ambaci sallah ya ambaci azumi ya ambaci zakka bai ambaci kalmar shahada ba bai ambaci aikin haji ba iyana aka tsaya to ina matsayin waɗannan guda biyu sai aka ce a kalmar shahada ai da ma musulmi shi yake ita wannan an gama da ita kun fahimci wannan abin da kyau ita ta kawo shi dama sai ne ya karbe ta sannan ya zo yake tambaya suka ce abu na biyu kuma aikin haji a lokacin ba a wajabta shi ba shi yasa ma bai ba shi labari ba dan an wajabta aikin haji ne a ƙarƙashin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka a lokacin aikin haji babu shi bai cikin arkanul islam yasa ukun nan kadai annabi ya laburta mishi to da suka gama fa adbara ar-rajulu mutumin sai juya sai ya tafi shi daga wannan shi an gama bai ce ba annabi a bani wurin kwana ban ci abinci ba ina ruwan sha bai tambayi komai ba fa adbara kawai sai ya tashi ya tafi shi zai je kada raƙumin shi kuma ya kama hanya bukata ta biya tun daga Najd har Madina kawai fa adbara ar-rajul yace sai mutum ya juya ya kama hanya wuhu ya kulu yana cewa wallahi na rantse da Allah la azidu ala hadha wala anqusu bazan ƙara komai akan wannan ba ko bazan rage ba iya wannan abun ya ishe ni la azidu ala hadha wala anqus bazan rage ba ba kuma zan ƙara ba iya nan kawai zan tsaya ar-rajulu wa huwa yaqulu sai mutumin ya juya yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus to anan sai malami suka ce me yake nufi da bazai rage ba bazai ƙara ba dole ai tambaya anan wajen me yake nufi da wannan magana malamai suke maganganu kamar guda uku magana ta farko malaman da suka ce abin da yake nufi idan na koma gare mu zan ba mutane labari bazan ƙara ba bazan rage ba abinda aka gaya min ni ma shi zan gaya musu magana ta farko kenan magana ta biyu malaman da suka ce abinda yake nufi yanda abun yake haka zan yi bazan rage ba bazan ƙara ba ba ana nufin bazai nafila ba yana nufin azhar raka'a hudu bazan yi biyar ba bazan yi uku ba hudun nan zan yi la azidu wala anqus magana ta uku malaman da suka ce abinda yake nufi shine shi fa sallan farillan nan ita kadai zai yi bazai nafilan ba azumin ramadan ita kadai zai bazai wani azumin ka ce mishi akwai ashura da tasu'a ku je ku yi kayan ku da sittu shawwal duk wannan maganganun malamai sun yi a cikin wannan zamu dauka la azidu wala ala hadha wala anqus bazan ƙara ba bazan rage ba a cikin ukun nan wanne za a dauka na wallahi la azidu ala hadha wala anqus to me zai faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallama aflaha ya rabauta yayi nasara ya samu aljanna in sadaqa in yayi gaskiya matukar ya tabbata akan wannan abin da ya faɗa din aflaha ya rabauta annabi ya ji shi yana cewa la azidu wala anqusu bazan rage ba bazan ƙara ba annabi ya ce aflaha wa in sadaqa ya rabauta ya samu babban rabo idan yayi gaskiya qala al-khattabi imam al-khattabi a cikin ma'alimus sunan sai yace al-hadithu wannan hadisin fihi dalilun akwai dalili karara ina karanta daga wani wuri ne ya kula duba littafi ma'alimus sunan wani littafi ne ya kai wajen 100,000 yake sai da shi arama yana cikin sharhin Abu Dawud Abu Dawud yana da sharhi da yawa amma dai na Imam al-Khattabi yana cikin wanda ya shahara yake cewa fihi dalilun a cikin akwai dalili karara ala anna al-witra ghayru mafrudun wala wajib sallan witri ba wajibi bane ba kuma farilla bane ba haka duk wata sallah sai ce walau kana fardan mafrudan inda a ce akwai wata sallah ta farilla ta wajibi kamar yadda Abu Hanifa yace sallan witri wajibi ne sai ce la kanat salatu sittan la khamsa da sallan farilla guda shida ne ba guda biyar ba yace duk wata sallah ku samu mata wani matsayi ko a ce sunna muakkada ko sunna mustahabbiya amma sallan farilla kan guda biyar din nan su kadai ne da annabi ji aka bashi bai ce mana an bashi da wata ba ina fata an gane Imam al-Khattabi yace wa fihi a ciki kuma bayanin akwai bayani karar cewa anna farda salatil layli mansukhun cewa sallan qiyamul layli an shafi hukuncin sa akan cewa wajibi ne mustahabbi ne sai ce wa fihi dalilun ala anna salatal jumu'ati faridatun alal ayan sallan juma'a kuma farilla ne ta ainihi ba abun da ke dauke ta saboda mai ta wakilci sallan azhar ne da aka cira azhar a ranar to juma'a matsayin azhar take wajibi ne babu wani sassauci kala haddathana sulaiman ibn daud sulaiman ibn daud suka ne imam al-bukhari da muslim abu daud an-nasa'i sun fidda hadisin shi قال حدثنا اسماعيل بن جعفر المدني سكا عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر الاصبهي المدني باسناده بهذا الحديث ده سندي irin na wannan hadisin da muka karanta wa qala a ciki sai ya ce aflaha ya rabauta wa abihi me fasara wa abihi wa abihi wawo din wawo me ce ce in sadaka in yayi gaskiya da halal janna dan aljanna ne wa abihi ya sake maimaitawa in sadaka in yayi gaskiya da halal janna ya shiga aljanna an gama to anan sai malamai suka ce kalman wa abihin nan ba ta da wani ma'ana in ba rantsuwa ba domin wawun daga cikin aikin wawun akwai alqasm in ta zo ta yi jarra ga ainihin ismi ina fata an gane kamar ka ce wallahi ya zama rantsuwa kenan kamar ka ce wallahu ba rantsuwa bane ba haka ka ce tallahi ya zama rantsuwa yasa suka ce tallahi in kunna la fi dalalin mubin haka ka ce billahi duk wannan rantsuwa ne to a cikin abin da ke sa wawun ta yi jarra ko ta zama wawu rubba ko kuma ta zama wawul qasmi kamar da yace walailin kamaujin bahari arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumil yabtani inji mai baiti walailin ay wa rubba lailin kenan to haka nan da yace wa abihi ina rantsuwa da baban shi haka zamu fassara wannan ko kuma malamai suka ce rantsuwa da abinda ba Allah ba haramun ne da nassin hadisi annabi ce man kana halifan falyahalib billahi aw liyasmu duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah ko ya shiru a wani hadisi man halafa بغير الله فقد اشرك duk wanda ya rantsa da abinda ba Allah ba ya shirka da ka rantsa da dakin Ka'aba ko ka rantsa da malaika ko ka rantsa da komai haramun to anan wa abihi kuma annabi ce la tahlifu bi abaikum kar ku rantsa da iyayenku to sai malamin suke maganganu kamar haka magana na farko malamin suka ce wa abihi dinnan laraba suna amfani da shi ne dan karfafa zance ba suna nufin rantsuwa ba to annabi da wannan abun ya amfani a matsayin shi na balarabe wanda ke magana da larabawa malamai na biyu waɗanda suka ce a lokacin ba a haranta rantsuwa da abin da ba Allah ba daga bayan harancin ya zo shi abu na uku daga cikin maganganun da malamai suka yi waɗanda suka ce kawai taukidi ne karfafa zance ne ba rantsuwa akai ba ko ma menene ka dauka yayi rantsuwa ne da baban wannan mutumin kafin a haramta yana da mahalli a shari'a a al'adar Larabawa suna da kalmomi da suke amfani da su wanda mun sha kawo su anan sai ka dauka kaman zagi ne ko ba zagi bane ba to a ciki akwai kalman da tayi kama da rantsuwa amma a wurin su ba rantsuwa bane ba kaga shikenan wannan na daga cikin abin da malamin suka tattauna to wannan mutumin ya zo a cikin hadisin Abu Huraira da ya juya ya tafi kaga a gaban shi annabi ya ce aflaha in sadaka in yayi gaskiya ya shiga aljanna to wata ruwaya kuma ba wannan lafazin aka kawo ba sai annabi ya ce man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli janna fal yandur ila hadha duk wanda yake so ya ga dan aljanna to ya kalli wannan mutumin haka annabi ya fada to sai malamin suka ce za mu hada wannan ruwayan da wancan suka ce a lokacin da mutumin yake nan kafin ya tafi yana juyawa annabi sai ya ce aflaha in sadaka dan mutumin ya ji in har ya rike abin da ya fada to ya shiga aljanna an gama to bayan ya tafi ba a gaban shi bane ba sai annabi ce man sarra an yandura ila rajulin min ahli aljanna dakhala aljanna me yasa annabi bai fada a gaban shi ba saboda kar ya fada a gaban shi shedan ya ribace shi ai ka dan aljanna ne kai ka yi tafiyanka ka je ka shantake to annabi sai fada a bayan idon shi an gane ko saboda ya je da age an ce in sadaka ya ta ibada saboda ba mutum ne mai yawan ilimi ba ina fata an gane to saboda kar shedan ya riba akan shi annabi ya ce in sadaka in yayi gaskiya to kaman ya bashi wani sharadi da zai je ta aiki kenan to da ka kalli wannan hadisin malamai suka ce akwai abubuwa da yawa a cikin shi daga nan zaka gane cewa akwai fadin rahama Allah subhanahu wataala wanda annabi bai kuntata ta ba kamar yadda mu muke kuntata ta ayi ka sa wanda kaga dama aljanna dan kungiyanku ka fidda wanda baka so ka kai shi wuta to ba haka annabi karanta da musulunci ba saboda me gashi iya abin da aka fada masa kenan ya tafi yana la azidu ala hadha wala anqusu da annabi ce kai dawo dawo dole ka kara kaza ka kara ka a bar shi tafi shi kuma ya ce aflaha in sadaka to saboda me bawa da ubangiji ba a shiga tsakanin su wato akwai ni sirri dake tsakanin bawa da ubangiji shi wallahi ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala kar ka taba ruduwa da ibadanka kuma kar ka taba yinke wani dan wuta ne saboda kawai kana ganin kai a fahimtan kai yana da wani matsala baka san sirrin dake tsakanin shi da ubangiji ba subhanahu wataala sannan baka san kuma ya karshen shi yake ba kai ma ya karshen kai yake ba ke sai Allah ya ce alaikum anfusakum kowa ya ta kashi la yadurukum man dalla idha tadaytu ila allahi marji'ukum ila akhir al-aya babun fil mawaqit babun dake magana akan lokutan sallah wannan dama yace babu fardis salati yanzu mun ga cewa sallah salloli guda biyar sune me sune farilla banda su babu wata sallah ta farilla to mun fada cikin sharuɗan sallah guda tara ba a sallah sai me sai lokaci ya shiga sai ce babul mawaqit babin dake magana akan lokutan sallah qala haddathana musaddadun bin musarhadin qala haddathana yahya bin sayyid al-qattan an sufyan bin masruq al-thawri qala haddathana abdurrahman bin fulan bin abi rabi'a shin abdurrahman bin abdullah ibn al-harith bin abi rabi'a wannan abdurrahman akwai maganganu da yawa akan shawarin malaman hadisi amma takaitaccen magana shine kamar da Abdul Muslim Abbad yake cewa saduqun ne lahu awham Ahmad ibn Hanbal ya da'afa shi Imam al-Bukhari Imam an-Nasa'i Ibn Ma'in da irin su Ali ibn Madini sun ce da'ifi ne irin su Ibn Sa'ad su Ibn Hibban suka ce za a karbi hadisin shi an Hakim bin Hakimin daga Hakim bin Hakimin sannan shi wannan Abdurrahman ibn al-Haris din akwai hadisin shi a cikin al-Adab al-Mufrad na Imam al-Bukhari da kuma al-Arba'a ashabu sunan an Hakim bin Hakimin saduqun malaman kutubus sita guda hudu sun fidda hadisin shi banda Bukhari banda Muslim an Nafi ibn Jubair bin Mut'im an ibn Abbas qala daga Nafi dan Jubair dan Mut'im daga Abdullah dan Abbas qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ni jibrilu alaihi salam kaji shugaba yace malaika jibrilu ya min limanci ba wanda yake da wannan in ba manzon Allah ba ammani jibrilu kaji masu abu an turo malaika jibrilu yazo ya masa limanci duk wanda yace ammani jibrilu sai mu ce ƙarya kake ina fata an gane shi yasa matsayin annabi a wurin Allah fa babu wanda ya sani in ba Allah ba shi yasa duk wanda yake so ya daga darajar annabi da hadisan ƙarya to ya bata kanshi lokaci shi annabi bai bukata kai ta kale wajen ka dauka ka darajar shi darajar shi ya riga ya dauka ku law hawala shu'ara wasfa muhammadin inji mai baiti wanda za a tara masu waka masu waki su yi ta iya kawo duk abin da za su kawo na su faɗi siffan annabi yace ba za su iya ba ba'da ma ja'a fil qur'ani bayan abin da yazo cikin qur'ani tunda Allah ce wa innaka la ala khuluqin azim to duk abin da zaka faɗa yana bayan wannan in kace annabi mai gaskiya ne ko kuma mai amana ne mai haƙuri ne mai kyauta ne mai kaza ne a Allah sai yace su fa waɗannan ababan duk an shimfiɗa su ne annabi na tafiya akan su shine wa innaka la ala khuluqin azim annabi bai buƙatar wani tarkace wajen ya riga ya tafi ci ammani jibrilu kaji shugaba eh yace jibrilu ya min limanci sallallahu alaihi wasallama inda albayti a wurin kaaba kuma ba ma a gida akai sallan ba ci zo mu tafi ɗakin kaaba ta da kama ni ne liman marratai ne kuma yace har sau biyu sallah goma su kai asuba sau biyu azhar sau biyu al'asr maghrib isha kowace sau biyu shine ma'ana marrace ne din ba marra na sallah kwaye a sallah kowace marrace ne sau biyar kaga ya kama goma wannan ya faru ne kuma a ran da aka dawo daga Isra'i da Mi'raji dan annabi cikin dare aka tafi dashi to lokacin da suka dawo asuba ta yi kuma gari ya kusa wayewa jibrilul sai koma bai dawo ba sai lokacin sallar azhar da azhar aka fara ina fata an gane to shi yasa a wannan hadisin sai malamai suke cewa sallan azhar ita ce farkon sallah amma bisa ga akwai babban malamin hadisi Abdurrahman Sallum yake cewa Ibrahim Sallum yace zance mafi inganci sallar asuba ne farkon sallah yace dan an ce sallah fil yawmi ne wal lailati dare da yini yaushe ne ke farawa idan alfijir ya fito dan a lokacin ake fara azumi ba azumi kuma da daddare alfijir na fita gari ya waye ina fata an gane alfijir na fita gari ya waye yace ita ce sallan farko azhar la'asar dukkan su a cikin yini ake yin su magriba isha kuma a cikin dare zaka gane wannan ne kuma in ka kalli qur'ani Allah ce hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijan arkubana to kaga salatul wusta da nassin hadisi annabi ce sallar la'asar ne idan an ce sallah ta tsakiya annabi ce la'asar ce to ya zamu gane ita ce ta tsakiya zai zama biyu a bayan ta biyu a gaban ta ina fata an gane to sai ya ce ammani jibrilu alaihi salam jibrilu ya min limanci a wurin kaaba inda bai ta marrace ni fa salla bi adh-dhuhra sai akai sallan azhar hina zalati shamsu a lokacin da rana ta yi zawali wa kana qadar ash-shiraki gurgudan hancin takalmi kina ash-shirak me ake cewa zawali idan rana tana tsakiyar sama a lokacin da inuwa ya bata idan rana tana tsakiyar kanka kenan zaka babu inuwa ko kuma idan rana tana gefen kudu ko tana gefen arewa to a lokacin da take gefen kudu ya zamo dole irin ka zai kwanta ya koma gefen arewa haka ne ko ba haka ba in tana gefen arewa dole inuwa zai kwanta ya koma gefen kudu to a lokacin da ya zamo tsayin wannan inuwan da inda kake a jere suke shine rana ta yi zawali in kuma ranar tana tsakiya ya zamo tana santan kanka inuwanka ya bace gaba daya yana karkashinka shine rana tana tsakiyar sama to da ta dan gota gurgudan tsayin hancin takalmi sallar azhar ya shiga ina fata an gane shine ma'anar zawal ai zalatish shamsu mallam sun sarar minti na lokaci yayi minti biyu minti da wa kana qadara shiraki yace gurgurdan hancin takalmi sun ce sara minti daya nan ya kamata mu tsaya saboda karatun namu an yi muqaddima ya ainihin cinye mana lokaci ko amma muqaddiman dama shine karatun ai za mu tsaya anan dama mun shiga kitabus salati to akwai hukunci hukunci za a ji abubuwa masu tarin yawa insha Allah Allah shige mana gaba ya mana tawfiki abinda muka karanta ladai da Allah shi ba mulada inda muka yi kuskure Allah man afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.